kike so ya mama yene zuciya ta kika koye ni banganki ba
kike haka nake so ya mama yene zuciya ta daga koye bangane ta
haske sama haka haske kalbi na kuma soyayya ba ta zama kalau indai ba burgewa
yadda suna na ya shiga anguwa ba a kira in ba kai aka da san shi zalin zabuwa ai baya gogewa
in dau zaki na dau zaki har kai na ma na sarawa
soyayya ce da ta dau dadi kai yanzu ma maka farawa
bana mun koro saban zuci kai maki gani yayi kaucewa
Allah shi dai ya san wannan inda rana za ta yi fadawa kai kada kake uzuri da duniya tana sauraron yaushe za a samu rana ya zancan aure na
tanadi nake yi kinji wanda zan kada masa hanji kosu so suke sai mun ci ka jiran aure na
kafi zinari har da azurfa hasken kina nuna
mune taurari sunan mai kyalli haske samaniya
kitete kaje haka nake so ya mama yene kurwata daga koye
Dai na kya haka kike so ya mama yene kurwa